Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen Sashen Hausa akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ta hanyar sadarwar internet. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey. Kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da danor da niya da kuma nomad dukkansu akan zangon FM. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da wannan shirin. Bayan kun gama jin labarin duniya, muna da rahoto akan furucin da kakakin majalisar wakilan Najeriya Malam Yakubu Dogara ya yi cewa ya kamata a dage batun kidaya jama'a sai har sai bayan zabe. Sannan kuma a yau muna son mu jira ra'ayinku akan dakatar da sakataren gwamnati Mr. David Babacin Lawal da aka yi daga aiki domin a gudanar da bincike. Akwai kuma labarin wasanni a takaice.
Assalamu alaikum. A yau Laraba hukumar zaben kasar Turkiya ta koli ta yi watsi da dukkanin korafe-korafe da kuma kiraye-kirayen da aka gabatar mata na sake gudanar da zaben raba gardama da aka yi ranar Lahadi, wanda sakamakon sa ya kara wa shugaba Recep Tayyip Erdogan karfin ikon fada a jihar kasar. Sakamakon zaben wanda aka kusa yin kankan ya nuna cewa masu son a sauya tsarin mulkin kasar ta Turkiya, wanda 'yan majalisa suke da karfin ikon fada a ji zuwa tsari na shugaban kasa mai cikakken iko, sun samu kashi 51, yayin da masu ra'ayin akasin hakan suka samu kashi 49, lamarin da ya haifar da zanga-zanga a Istanbul da sauran biranen kasar bisa zargin cewa an tafka magudi a zaben. Korafin masu zanga-zangar da ya yi shi ne yadda hukumar zaben kasar ta amince a kida hadda kuri'ar da aka kada wacce ba ta dauke da tambari, inda suka ce dokar kasa ta ce dole kuri'a ta kasance dauke da tambari a jikin madaukinta kafin a amince da ita, dokar da aka tanadar domin kaucewa magudi. Shugaba Donald Trump ya umarci Majalisar Tsaron Ƙasar Amurka ta yi dubi kan shirin ƙasa da ƙasa na shirin makaman nukiliyar Iran da aka cimma. Shugaba Trump ya kuma umarci majalisar da ta yi dubi kan ko janye takunkumin da aka saka wa Iran din ba zai kawo cikas ga tsaron Amurka ba. Sakataren harkokin wajen Amurkan Rex Tillerson ne ya bayyana hakan a wata wasiƙa a jiya Talata, wacce aka aikewa kakakin majalisar wakilai Paul Ryan. Kakakin fadar White House Sean Spicer a yau Laraba shi ma ya faɗa manema labarai cewa gwamnatin su tana yin dubi kan kwanaki 90 na baya-bayan nan a kan wannan matsaya. Ko da yake Tillerson ya ce har zuwa jiya Talata Iran na bin ka'idojin da aka gindaya mata ƙarƙashin matsayar da aka cimma a shekarar 2015 tsakanin ita Iran ɗin da Amurka da Burtaniya da Faransa da China da Rasha da kuma Jamus, a wani mataki na neman a janye mata takunkumin da aka ba mata sanadiyar shirin nata na mallakar makamashin nukiliya. Iran ta amince ta ɗauki wasu matakai, ciki har da amincewa da ta yi cewa ba za ta haɗa ko kuma ta mallaki makamin ba. A yau Laraba an ci gaba da aikin kwashe mutane a garuruwan Siriya da aka yi wa ƙawanya bayan da aka dakatar da aikin, biyo bayan wani harin bom da ya halaka akalla mutane 126. Kafofin yaɗa labaran Siriya da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Syrian Observatory for Human Rights da ke Burtaniya sun ce motocin bas-bas sun kwashi mutane 3,000 daga garuruwan Fua da Faria waɗanda suka koma hannun gwamnati a baya-bayan nan. Baya ga haka, wasu motocin bas ɗin sun yi jigilar ɗaruruwan mutane daga yankunan Madaya da Zabadani da ke hannun 'yan tawayen waɗanda dakarun da ke mara gwamnati baya suka yi wa ƙawanya. Wannan shirin na kwashe jama'ar garuruwan da yankunan na ƙarƙashin wata matsaya da aka cimma a watan da ya gabata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakarun ƙasar Uganda sun kawo ƙarshen neman da suke wa madugun yaƙin nan Joseph Kony bayan shekaru da dama da aka kwashe ana neman sa tare da wasu mayakan ruwa a Jallo a Jamhuriyar Tsakiyar Afirka. Wani kakakin dakarun ƙasar Brigadier General Richard Karemie ya faɗa wa sashen Swahili na muryar Amurka a yau Laraba cewa an dakatar da neman da ake masa. Jaridun ƙasar ta Uganda sun ruwaito cewa ƙungiyar dakarun ƙasar ta farko da aka tura Jamhuriyar Tsakiyar Afirka ta koma gida. A watan da ya gabata ne dakarun Amurka suka bayyana cewa za su janye sojojinsu a rundunar haɗin gwiwa nan mai taken Operation Observant Compass, wacce dakarun Uganda ke jagoranta aikin da ake yi na neman koni. Shi dai koni kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta jima tana neman sa domin ya gurfana a gabanta saboda zargin sa da ake yi da aikata laifukan cin zarafin bil'adama. A ƙarshe an tsinci tsohon dan wasan ƙwallon ƙafar zarin rugan nan na Amurka Aaron Hernandez a mace a kurkukun sa dake gidan yarin jihar Massachusetts a nan Amurka. Hukumomi sun ce dan wasan mai shekaru 27 wanda ya taba buga kungiyar New England Patriots wasanni ya rataye kansa ne ta hanyar amfani da abin shimfidar gadansa wanda ya kulla a jikin taga ko kuma window ya rataye kansa. Watanni sun ce an kebe Hernandez ne a wani daki daban a cikin babban gidan yarin na jihar ta Massachusetts. Bayan kuma an same shi a kwance ne sai aka garzaya da shi zuwa asibiti amma da isa likitoci suka tabbatar cewa rai yayi halin sa. Shi dai Hernandez yana zaman gidan yari ne bayan hukuncin daurin rai da rai da aka yanke masa saboda samun shi da aiki da aikata laifin kisa a shekarar 2013. A ranar Juma'a da ta gabata ma aka wanke shi daga zargin aikata wasu laifuka kisa wato laifukan kisa guda biyu wanda aka ce ya aikata a shekarar 2012.
Labarin duniya aka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kakakin Majalisar Wakilan Najeriya Malam Yakubu Dogara ya buƙaci a dage gidaje jama'a har sai an gama zaɓe a baɗi idan Allah ya kai mu. Wakilin sashen Hausa Hassan Maina kaina ya dubi wannan al'amari a wannan rahoton.
Yakubu Dogara yace gudanar da kidaya lokacin kakar zabe ba abu ne mai yiwuwa ba, don haka yace a hakura sai bayan zaben shekara ta 2019 albashi sabuwar gwamnati ta aiwatar da shirin a farkon wa'adin mulkin ta. Na garzaya hedkwatar hukumar kidaya jama'a ta Najeriya don jin martanin da za su mayar, ko da yake an ce min shugaban hukumar baya gari kuma shine kadai ke da ikon yin magana da yan jaridu. Amma duk da haka wani babban director a hukumar da bai san a bayyana sunan sa yace ranar Litinin ne mai zuwa idan Allah ya kai mu za su hadu da manyan kwamishinin tarayya na hukumar don ɗaukar matsayi akan batun na kakakin majalisa. Dan masanin fika Alhaji Bababa ya ce akwai abin dubawa a wannan magana na kakakin majalisar tarayya.
Wato abubuwa guda biyun duka abubuwa ne masu nauyi, zaɓe da kuma kidaya. Abubuwa ne duka biyu wanda suna raba ƙasar in ana yi, saboda kowanne akwai suna da alaƙa da juna. Kidaya yana alaƙa da zabe tun dai kafin ma Najeriya ta samu mulkin kanta. Ba taɓa yin zabe kidayan da aka yi wanda ba a samu husuma ba, kuma ba a taɓa yin zabe da ba a samu husuma ba, sai dai ku a ce wannan kaɗan wannan yana da yawa. In aka ce za a su kusa da kusa kaman yadda aka yi ɗin, gaskiya fa akwai matsala. Matsalolin biyu ne, kowane daga cikinsu yana cin kuɗi ba ƙaramin kuɗi ba, kuma ga bukatu da yawa na jama'a. Muhimmanci da yawa da zai a shi ne zabe, don ba zabe ba da demokratiya. To amma kidaya ai za a iya jinkita zuwa wani lokaci. Zaɓe ba za a iya tsaye da shi ba, don ba zaɓe ba demokradiyya.
Amma mai fashin baki Kabiru Dallai da Lawanti na Jami'ar Ahmadu Bello ya ce abin takaici ne a ce irin wannan kalamai na fitowa daga bakin kakakin majalisa.
Wato ka san shi batun kidaya a Najeriya ba a taɓa yin kidaya ba a ce wai an yi daga cikin zamanin mulkin mallaka. Kuma wannan yana faruwa ne saboda abin nan da ake cewa mutual suspicion, wato abu ne wanda yake kowa na ganin kaman ɗan uwan shi na zuɗan. Amma abin takaicin shi a ce kuma kaman fika na Najeriya zo yana irin wannan magana abin takaici ne.
A irin tunaninku me abin yi?
Yana doka cewa dole a yi kidayan jama'a bayan shekaru 10, tunda ba a samu aka yi shi a 2016 ba, sannan kuma ana buƙatar ci gaba a ƙasa dole a yi wannan. In akwai wani mai korafi akwai kotuna a ƙasar nan da zai iya kaiwa kotu ya ce shi bai da kaza ba da kaza ba, kotuna su yanke hukunci akan abin da aka yi. Amma abin da muke ƙara jaddadawa shi ne bai kamata mutane irin su ringa irin waɗannan maganganun ba, inda wasu ƙasashe ne da suka ce ma da zai ajiye aikin shi.
Kokarin da na yi don jin martanin mai magana da yawun kakakin majalisar Mr. Turaki Hassan ya ce tura domin na kira shi bai ɗauka ba, kuma na aikin wa da rubutaccen saƙo ya yi kumin cewar ba zai iya magana ba. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kafin mu buɗe layukan waya domin jin ra'ayinku akan dakatar da sakataren gwamnatin Najeriya Mr. David Babacin Lawal, a ci gaba da sauraron wannan waka.
Na zama bukata ya jiri a kauna guga shida tsakanin da faɗi da shida Alhaji Yalo kami da umaru halima bodona alhadi amda dahe da dahe nanana kota ina badadi kama na kundulu mamma na sanyo alla di kanshi dahe da tuke tando mai kanu mai saje anye da amba ture posta dashi da bawana posta wa anda shi ga sakanse to ka ji sabi u dai dai ba so halin baban da sai nya ha bi sa hanya kanan aliyen da da de kala ka da kan ko di ido tuwa abin jinjiwa wangala inda kici sakwana da yunwa mbawa kuma kuma ikakwana da wuta duk wanda ya ce wuta salata fana wangala shi ne ya fana bai baci ba kanan.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To mun samu kira. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
To da muke magana kuma daga ina ne?
Ina magana da Suleiman Yusuf daga jihar Adamawa Hon local government Angon Bakasi.
To muna jin ka.
Mutanen jihar Adamawa ba mu ji dadi ba da wannan dakatar da sakataren gwamnatin da aka yi. Sai dai lalle bincike in ta fada akan mutum ko ma wane ne shi inda a Najeriya matukar inda babu gaskiya ba ma goyon bayan a dora ma wani jinji akan shi akan rashin gaskiya in bincike ta fadi akan shi ba shi da gaskiya ko kuma an samu matsala da shi sai abinda kotu ta yi amma yan jahil Adamawa lalle ba mu ji dadi da wannan abin da ya kasance ba sai dai muna fatan Allah ya sa bincike ta yi halinka kuma ya tabbatar kuma ba shi da wani damuwa cikin wannan tafiyan da ake yi. A gode.
To mu ma mun gode da wannan ra'ayi daga Adama bari mu yobe. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To
Kashim wakil girgir ne daga Yobe State a Kusko.
To muna jin ka, me ya ra'ayi ka?
Wannan al'amari wanda aka gabatar game da Babakir wannan abu ne mai kyau. Kuma dama duk wasu masu kwarafi cewa shugaban kasa yana nuna wani bambanci to yanzu gashi dai kowa ya gani kuma wannan shine shugabanci mai adalci mai nagarta da kuma hangen nesa wannan al'amari da ya faru daidai ne dama ya kamata a yi bincike a san in laifinsa ne a hukunta da in ko ba laifinsa bane ya ga dama ya mai da shi kan kujerarsa wannan yayi kyau Allah ya kai shi riko ya kuma ba shi daman aiwatar da irin wannan aiki mai nagarta zuwa gaba.
To mun gode da ra'ayinka. To daga Yobe bari mu yi Bauchi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To muna jin ka.
Sama'il Isfawa.
To malam Sama'il muna jin ka.
Karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi Najeriya.
To.
To alhamdulillah yau ranar farin ciki ne a wannan rana tunda da ma mun san shugaba Muhammadu Buhari mutum ne mai aqida mai san ayi gaskiya. Zahirin gaskiya wannan ranar farin ciki ne a gare mu kuma dama mun yi imani shugaba Muhammadu Buhari duk wanda yake tare da shi in dai mara gaskiya ne Allah zai bayyana shi kuma a gane gaskiya da fatan su waɗannan kwamitin da aka nada su shi mataimakin shugaban kasa za kwamiti da su yi kwamiti su gaskiya su faɗa gaskiya abin da ya faru su kuma kawo mu shugaba Muhammadu Buhari da fatan shugaba Muhammadu Buhari zai ƙara ci gaba da wannan abu. Mai magana Sama'il Isfa karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi.
To mun gode malam Sama'ila daga Bauchi bari mu Kaduna. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sunana Muhammadu Bako Kaugama daga nan gudunmu da gasa.
To muna jin ka.
to wannan abubuwar suke faruwa mu gaskiya da ma ai an faɗi wannan abubuwa sifiti akwai committee na Senator Shehu Sani ya gabatar da wannan abu amma sai aka shirya wata ba da kalata musamman daga office shugaban kasa ba sai ga shugaban kasa ba nan aka rubuta ta takarda aka rubuta aka aika mata cewa an wanke Babakir Lawal fa da laifi to din ba da kaloli Babakir Lawal fa ta ce kawai ta fito amma a cikin jam'iyyar APC a Najeriya wallahi tallahi masu kashi a tsowawu wanda suka makale da sunan Janar Muhammadu Buhari suke nuna isa a Najeriya suna nan da yawa amma a cikin su Babakir Lawal sai ne daga cikin dubu suna nan ku bukatar mu a dinga fito da su dalin arin kowa yayi to doka ba ta aiki akan su inda za a yi adalci amma a cikin APC wallahi su ba su suna nan suna da yawa ba wai Babakir Lawal ba suna da yawa saboda kuma muna yawan Janar Buhari fatan adalci Allah ubangiji ya sa kuma duk wani abubuwa da yake dakuwa duk wani mai laifi to a kama shi ai aiki akan sa kuma wato a gurin su a fito a sai mana magunguna a asibiti a kai mana ta tafi makarantar ƴaƴanmu su karatu wannan shine gaskiyar magana Allah ya taimake ku
to mun gode da wannan ra'ayi naka kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga waɗanda yanzu kuka lalubo wannan tashar muna jin ra'ayinku ne game da dakatar da sakataren gwamnati da aka yi to har yanzu muna Kaduna assalamu alaikum
wa alaikum sa hajjia barka da la'asariya
barka ka dai
sunana Murtala ne ina kiran ku daga gare daga sa Kaduna tarayyar Najeriya
to muna jin kamalan Murtala
to gaskiya gaskiya har ta nuna cewa fa aiki ya fara kenan daga shugaban kasa dama yayi kwantan bona ne ina jira bi ya gama jin koke-koke kuma alƙawarin ya fara tabbata wanda yake cewa shi na kowa ne kuma shi ba na kowa bane duk kusa da kai da kake da shi to kaga aka nuna shirin da ya dama an yi duki ne ana ta korafi korafi kuma zan yi mamaki yanzu zaki ga su mutane masu fada ra'ayi haka suna kuma ba su dadi ba alhalin mu muke ta korafi mu kira waya mu ce duk wanda ko mun kusa da shugaban kasa inda daidai ba a duba a hukunta shi kuma sai wasu ce wai daidai ba ai aikin kenan kuma yayi alƙawari ya rantsuwa abin da zan nake so a yi tabbatar da adalci in yana ji an kunta shi yana da laifin shi kowa yayi to ra'ayin mu kenan ko muna bayan shi gari bisa gari kuma ana saka muku da laida tashi lafiya
to mun gode daga Kaduna bari mu yi jihar Zamfara assalamu alaikum Zamfara kuna ji na malam ko malama na Zamfara kuna jin mu to da nama layin na Zamfara mun rasa ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma yau muna jin ra'ayinku ne game da dakatar da sakataren gwamnatin Najeriya da aka yi Mr. David Babacin Lawal to gashi mun samu kira daga Yobe salamu alaikum
Hello Umar ne daga Yobe
to malam Umar muna jin ka
to ni na kira ga wannan
to line ne ba ma dai an samu matsala to kada amince kamar yadda nace to mun samu kira daga Taraba assalamu alaikum
wa alaikum assalam
dan Allah radio ka tana kunna ka kashe ko dan Allah ka share radio ka
na ragewa na rage
a'a ka kashe kwata-kwata dan Allah
eh na kace ya gajiya ya ayyuka
alhamdulillah da wa muke magana
kuna magana ne da Umaru Muhammad a Taraba a Karim Ladi da Taraba
to malam Umaru muna jin ka mi an ra'ayinka
ra'ayi na shine sauki wannan sakataren gwamnatin da aka yi daidai ne
ba an sauke malam Umaru ba an sauke shi bane an dakatar da shi ne a gudanar da bincike ba wai an sauke shi bane
to an dakatar da shi ya kamata a dakatar da shi tun kwanakin bayan da aka sa committee senate da taban mu suka ce dan talikin nan yayi laifi a cikin kafa committee bincike an same shi da almundahana an ba wa shugaban kasa ya ce shi bai ga laifinsa ba to kaga irin wannan abu yana kawo sargajiya amma yanzu da Allah ya sa ya gane ya dakatar da shi sai an yi bincike wannan abu yayi daidai
to mun gode malam Umaru da wannan ra'ayi za mu sake komawa Kaduna assalamu alaikum
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
to muna jin ka
Hajiya Jummai barka da rana bane miki barka da aiki sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna Najeriya
To me ra'ayinka?
To babu shakka idawa gaskiya ra'ayina akan wannan al'amari da mun duk abubuwan da aka ji abu yayi yawa akai ana ta petition akai har ka committee to da ka tawadda akai mai haka ta idan akai bincike idan bai da laifi ko kuma bai da wata matsaloli to mun san shugaban kasa Muhammadu Buhari yana da adalci da zai mai da shi amma ina ganin da duk mutumin da zai kawo tarbiya ko kuma kawo wasu matsaloli dangane da wannan gwamnati to ya kamata shi Muhammadu Buhari idan an yi bincike akan shi an tabbata yana da laifi ba ma shi kadai ba to ya kamata a ce gaskiya al'amari ai waje da shi domin a tabbata an samu ci gaba domin talakawan Najeriya suka zaji sai suka zabi Muhammadu Buhari kaga akwai matsalolin a ce kuma gashi an zo ana ta kuka da wayo wayo kuma ba wanda za su ba shawara abin da za a tafi da shi domin ai wa talakawan Najeriya aiki ashe ne muke fatan alkari a
tsakanin Najeriya mun gode
mai radio da koda
mun gode da wannan ra'ayi naka toda to mun samu kira daga Bauchi assalamu alaikum
assalamu alaikum salam ni ne mai suna ni dazo daga Bauchi sai da jar ta karamar hukumar ta Babalewa
to muna jin ka
ni ra'ayi na shine akan wannan maudu'i da yake tattaunawa shine gaskiya akwai matsaloli ya kamata da a sukar tun sai zaka aka sade shi aka fara zargin sa ya kamata su kar da shi da shi da magu amma tun da an sukar da wannan an bar magu akwai matsala kenan
to
ni ra'ayi na kenan
to mun gode da wannan ra'ayi naka to mun sami kira daga Jigawa assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi Usman ne daga Birni wa Jigawa state
to muna jin ka malam Usman
yawa ina muku barka da warhaka abinda nake faɗa shine abinda gwamnatin tarayya ta yi na dakatar da Babatir Lawal ya kyauta sosai sauran mutanen da suke cikin gwamnati duka na APC ya kamata su ma duka a bi a hankali a dau matakin da ya dace akan su duk wanda suke da matsala ko kashi a gindin su sai a yi kokarin bincika su ma a gani Allah ya taimaki gwamnatin tarayyar Najeriya da Babu Buhari.
To amin sun mamu kuma da haka muka kawo ƙarshen jin ra'ayoyinka a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Madalla ga rahotonmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Ƙungiyar Ghana Black Stars tana hasashen sake farfadowa idan sabon kuɗinta Kwasi Afia ya kama aiki a cikin sabon wata. Hukumar ƙwallon ƙafa ta Ghana ita ce ta sake baiwa Kwasi Afia tsohon ɗan wasan baya na Ghana aikin horar da ƴan Ghana Black Stars a cikin wannan wata. Black Stars ta shiga cikin wani yanayi mara kyau tun bayan lokacin da Kwasi Afia ya ajiye aikin horar da ƴan wasan a shekaru biyu da suka wuce. Abraham Grant da ya gaje shi kuma ya ajiye aikin horar da ƴan Black Stars kwana-kwanan nan ya nuna gazawarsa a gasar cin kofin Africa ta wannan shekarar 2017 wanda ya yi sanadiyyar kira da sallame shi daga aikin. A Najeriya kuwa a shirye-shiryen yin wasa na gaba na shiga gasar cin kofin Africa da Super Eagles za ta yi a cikin watan Yuni da ƙasar Sudan. Najeriya za ta fara kafa sansaninta a ƙasar Faransa a ranar Talata 23 ga watan Mayu. A yayin da Super Eagles take sansaninta a ƙasar Faransa za ta yi wasannin zumunta da ƙungiyar Kosika ta ƙasar Faransa da kuma Burkina Faso. Hukumar ƙwallon ƙafa ta NFF ta ce za ta bayyana sunaye 'yan wasa da za a gayyace su don yin wannan wasan a cikin mako na biyu na watan Mayu. A wasan lig ɗin Ghana, kaftin ɗin babban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Ashanti Gold wacce take shan kashi a wasannin lig ɗin wannan shekara da ake kiran shi Joshua Tijani ya ce Ashanti Gold za ta farfado ta fara doke abokan karawanta a wasannin Premier League. Ashanti Gold ta yi wasanni 8 a jere ba ta yi nasara ba, wanda hakan ya kai ta a can ƙarshen jerin ƙungiyoyin Premier League ɗin Ghana kuma tana da maki 8 a cikin wasanni 12. Kaftin Joshua Tijani ya ce halin da Ashanti Gold ke ciki a wannan kakar wasa za a iya kwatanta shi da rayuwar ɗan Adam, shine idan yau kai ne gobe wani ne.
Ga sharhinmu da Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Daga lokaci zuwa lokaci, Amurka na gano mutanen da suke taka rawa wajen ayyukan ƙungiyoyin ta'addanci. A yawancin lokuta, mutane ne waɗanda suka aikata ko kuma suke tunanin aikata ayyukan ta'addanci. Lokaci-lokaci irin waɗannan mutane ne da ke tsari. Wannan shine yanayin da Amjan Kadri, wanda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi wa laƙabi da fitaccen ɗan ta'addan duniya. An kama Kadri a shekarar 2014, aka kuma yanke masa hukuncin ɗauri a shekarar 2016, sakamakon kama shi da laifin yin mubaya'a da ƙungiyar ISIS da kuma kasancewa jigo wajen horar da sababbin yayan kungiyar. Tare da Kodri, akwai sauran su mutane guda hudu da aka ayyana su a matsayin manyan ƴan ta'addan duniya. Waɗannan mutane sun hada da Sami Baras, dan kasar Sweden, dan asalin kasar Tunisia, wanda ya koma kungiyar Al-Qaida a kasashen Larabawa wanda aka sani da tsara kai munanan harare. Sai kuma Shen Dominic Cafford daga Trinidad and Tobago, mayakin kungiyar ISIS a Syria, kuma wanda yake yada farfaganda kungiyar da harshen Turanci, da kuma Mark John Tello dan kasar New Zealand, wanda tun kakar shekarar 2014 yake wa kungiyar ISIS yaki a kasar Syria. Ya kuma fito a bidiyon farfaganda kungiyar a shekarar 2015 domin karfafa kai harin ta'addanci a Australia da New Zealand. Na ƙarshe cikin kungiyar shine Al-Shafi Al-Sheikh, ɗaya daga cikin masu gudanar da ayyukan kungiyar wasu miyagun ƴan banga na kungiyar ISIS masu turanci irin na mutanen Burtaniya, wanda ke kula da ƴan asalin kasashen waje da aka haifa a kasar da kungiyar ke garkuwa da su. Al-Sheikh da sauran mambobin kungiyar su uku sun fi dukkan sauran ƴaƴan kungiyar da ke tsare da mutanen da suka kama rashin imani, suna amfani da matsananciyar hanya wajen azabtar da mutanen da suke tsare. Kawo yanzu sun hallaka mutane 27 cikin mutanen da suke tsare da su. Kungiyar ISIS ta nuna yawancin bidiyon kisan mutanen a shafin yanar gizo. Ranar 31 ga watan Maris, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba da umarni mai lamba 1-3-2-2-4 na ayyana waɗannan mutane guda 5 a matsayin fitattun ƴan ta'adda na duniya. Yanzu haka, hukumomin Amurka sun rike dukkan dukiyoyinsu, kuma babu wani ɗan ƙasa ko kamfani na Amurka da zai yi cinikayya da su. Fallasa sunayen irin waɗannan mutane zai tona asirinsu da wasu ƙungiyoyi da kuma mutane waɗanda zai yi sanadiyar hana musu damar shiga Amurka da kuma damar amfani da kuɗaɗe. Bugu da ƙari, fallasa su zai taimaka wajen aiwatar da dokokin wasu gwamnatoci. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To, za mu karkare shirin da takaitaccen labarin.
A yau Laraba, hukumar zaben ƙasar Turkiya ta koli ta yi watsi da dukkanin korafe-korafe da kuma kiraye-kirayen da aka gabatar mata na a sake gudanar da zaben raba gardama da aka yi ranar Lahadi, wanda sakamakonsa ya ƙara wa shugaban Recep Tayyip Erdogan ƙarfin ikon faɗa a jiya ƙasar. Sakamakon zaben wanda aka kusa yin kankan ya nuna cewa masu son a sauya tsarin mulkin ƙasar ta Turkiya, wanda ƴan majalisa suke da ƙarfin faɗa a ji zuwa tsarin na shugaban ƙasa mai cikakken iko, sun samu kashi 51, yayin da masu ra'ayin akasin hakan suka samu kashi 49. Shugaba Donald Trump ya umarci majalisar tsaron ƙasar Amurka ta yi dubi kan shirin ƙasa da ƙasa na shirin makamin nukiliyar Iran da aka cimma. Shugaba Trump ya kuma umarci majalisar da ta yi dubi kan ko janye takunkumin da aka saka a Iran din ba zai kawo cikas ga tsaron Amurka ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ne ya bayyana hakan a wata wasiƙa a jiya Talata, wacce aka aike wa kakakin majalisar wakilai Paul Ryan. A yau Laraba, an ci gaba da aikin kwashe mutane a garuruwan Siriya da aka yi wa ƙawanya, bayan da aka dakatar da aikin biyo bayan wani harin bom da ya halaka akalla mutane 126. Kafafun yaɗa labaran Siriya da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama nan ta Syrian Observatory for Human Rights da ke da hedkwata a Burtaniya sun ce motocin bas-bas sun kwashi mutane 3,000 daga garuruwan Fua da Faria, waɗanda suka koma hannun gwamnati a baya-bayan nan. Baya ga haka, wasu motocin bas ɗin sun yi jigilar ɗaruruwan mutane daga yankunan Madaya da Zabadani da ke hannun 'yan tawayen, waɗanda dakarun da ke mara gwamnati baya suka yi wa ƙawanya a baya.
Masu sauraro, ƙarshen shirinmu na yau kenan, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Kafin mai sallama ga gaisuwar ta ziyarar Sura Ambasada Magaji Muhammad da kuma Alhaji Ahmadu Cancange, Allah ya gafarta musu ya sa sun huta. Mu kuma Allah shi kyautata mu ƙarshen. A halin yanzu kuwa, a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ke fatar a kasance cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya ba mu alheri.